taro ya samu halartar hukumomin alhazai na jihohi inda aka yi la'akari da cewa akwai muhimmancin yin tsare-tsare na gudanar da aikin hajjin bana kamar yadda shugaban hukumar alhazan Zikirullahi Kulle Hassan ya bayyana wa manyan sakatarorin hukumomin jin dadin alhazai daga sassan kasar baki daya Zikirullahi ya ce akwai abin dubawa a yadda za a yi shirye-shiryen aikin hajjin bana ganin cewa abubuwa da dama sun sauya daga shekara 2019 da aka yi aikin hajji zuwa yanzu saboda haka dole ne a musayar ra'ayi tsakanin hukumar alhazan da masu ruwa da tsaki
like to see that number of applications is much more than those who have already registered so assurance is difficult but for those who have done so a long time ago we have insisted that it should be the issue of first come first serve
a nan Zikirullahi Kulle Hassan yana cewa shirye-shirye da wuri zai kawo mana sauƙin aikin domin yanzu watakila za a rage yawan kujeru da za a ba wa ƙasashen da alhazansu za su yi aikin hajjin shi kuwa kwamishinan kula da tsare-tsaren aikin hajji a hukumar alhazan Abdullahi Harbawa ya yi ƙarin haske akan wannan batun
sun sau biya saboda wannan annobar da ta zo a hanyoyin samun kuɗin su da masu shiru ne masu muhimmanci yi da fice na baki kamar zuwa aikin hajji kuma uza da kuma sai da gurɓataccen man fetur to wannan corona da ta zo duka ta rufe zaku mai da su saboda haka ya zama su wajibi su ɗau matakai da za su tallafa ma tattalin arzikin su ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɗauka shine tsawon haraji abin da su ake kira VAT value added tax da ba sa biya amma wajen shekara 2018 zuwa 2019 suka sa kashi 5% to da wannan corona ta zo sai suka mai da shi kashi 15% so wannan ya shafi farashin kayayyaki da komai da komai a sautiya so abin da da kake sayen sa bai kai a kawo yanzu sai ka sa kuɗi da yawa so duka waɗannan ya nuna mana cewa aikin hajji ba zai yi tsada
yaya hukumar za ta gudanar da waɗanda suka riga suka biya kuɗin kujera a shirin adashin gata idan kuɗin kujera ya ƙaru a bana tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar alhazai na birnin tarayya Abuja Muhammad Nasir Ammalan ga amsar da ya bani
tun lokacin da ba a yi aikin hajji na 2021 ba duka jihohi sun tsaye da ansar kudaden alhazai ba a ansar kudaden alhazai a halin yanzu da muke magana da ke amma waɗanda suka kawo kuɗin su tun 2019 da kuma 2020 suna nan akan layi kuma dama wannan tsari na hajji service scheme a dashin gata yana bin layi ne wanda ya fara kawo kuɗin shi shi zai fara samun dama so wannan ba matsala bace ban Allah da saboda ko ina akwai report na wanda ya fara biya da wanda ya biyo bayan shi to haka duka za a yi in Allah ya yarda a zaɓi alhazan da za su samu damar tafiya in Allah ya yarda
Masarautar Saudiya ta ce abin da kawai ake bukata daga wurin mahajjata shine su kasance sun karɓi allurar rigakafin cutar corona Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.